Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki a nan Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 23 ga watan Yuni. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Kasar Saudiya da sauran kasashen Larabawa guda hudu sun mika kasar Qatar jerin bukatun abubuwan da suke son ta aiwatar kafin su shirya da ita. Wasu fashe-fashen bumabumai guda biyu a Pakistan sun janyo mutuwar akalla mutane 25 da raunata sama da 100. Shugaban kungiyar Taliban ya ce Amurka za ta yi babban kuskure idan ta kare yawan sojojinta a kasar Afghanistan.
To, karin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa kasar Kamaru za ta kara azama wajen yaki da Boko Haram saboda
koda a jema sai da mara na Boko Haram suka halaka mutane guda 6 a jihar Arewa mai nisa a wani yan tagwayen harhare.
Za a kuma ji cewa magabata a Najeriya sun saki gargadi game da muhimmancin haɗin kan ƙasa. A jamhuriyar Niger kuma haɗakar kungiyar mata ce ta shiga raba kayan masarufi albarkacin kammala azumin watan Ramadan. Kamar kowace ranar Juma'a, Mamun Lalo na tafi da shirin duniyar wato Amurka. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Saudiya da sauran kasashen Larabawa hudu da suka tsinke hulɗar diplomasiya da kasar Qatar bayan da ta suka zarge ta da goyon baya ga kungiyar 'yan ta'adda sun mika wa kasar Qatar ɗan jerin bukatun abubuwan da suke son ta aiwatar kafin su shirya da ita. Kasar Kuwait, wadda ita ce mai shiga tsakanin Qatar da kasashen Larabawan da suka hada da Saudi Arabia da Bahrain da daular Larabawa da kuma Masar, ita ce ta mika wa Qatar ɗan bukatun da suka hada da mai neman Qatar ta yanke hulɗa da Iran, ta kuma dakatar da duk wani hulɗar diplomasiya, ta kuma rufe kamfanin labarai na Al Jazeera da dukkanin tashoshin da ke karkashinsa. Bukatun sun kuma nemi Qatar ta yanke hulɗa ga duk ƙungiyoyin 'yan ta'addanci, musamman ma ƙungiyar Muslim Brotherhood da ISIL da Al-Qaeda da kuma ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon. Sun kuma buƙaci Qatar cikin gaggawa ta sallama sojojin Turkiya da yanzu haka ke cikin ƙasarta da duk wani da ya haɗa da dakarun Turkiya, wani abu da ya haɗa da dakarun Turkiya a cikin Qatar ɗin. Ƙasashen Larabawan dai sun baiwa Qatar wa'adin kwanaki 10 da ta amince da wannan buƙatu. Sai dai kuma ba su bayyana abin da zai faru ba idan har Qatar ɗin ba ta amince da buƙatun ba.
Wasu fashe-fashen bumabumai guda biyu sun faru baya, wato ɗaya bayan ɗaya, a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan. Sun janyo mutuwar mutane aƙalla 25 da wasu kuma da suka samu raunuka wajen sama da 100. Fashe-fashen sun faru ne a babbar kasuwar garin Parachinar, wanda shine gari mafi girma a lardin Kuran da ke kusa da inda Pakistan ta yi iyaka da Afghanistan. Sajid Turi, wani dan majalisar dokoki daga yankin, ya gaya wa kafafen yaɗa labarai cewa bumabuman sun tashi ne a daidai lokacin da mutane ke cikin hidimomin shirin komawa gidajensu daga wajen sana'o'insu. Dan majalisar ya ce yana sa ran cewa yawan waɗanda suka rasa rayukansu al'amarin zai ƙaru, da yake akwai mutane aƙalla 30 da aka kawo waɗanda suka ji rauni, waɗanda kuma ke cikin abin da ya kira mawuyacin wato hali sosai. Akwai alamar cewa an auna 'yan sanda ne a cikin hare-haren, don aƙalla 7 daga cikin waɗanda aka kashe ɗin duk 'yan sanda ne. Tuni dai wata ƙungiya mai suna Jama'atul Ahrar, wadda rashin ƙungiyar Taliban ce ta ɗauki alhakin kai farmakin.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin yanzu kuma, shugaban kungiyar Taliban ya ce Amurka za ta yi babban kuskure idan ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar Afghanistan don ta yaƙi mayakan, waɗanda suka lashe takobin cewa ba za su taba daina fafutuka ba har sai ranar da suka ga bayan daukacin dukkan sojojin kasashen ƙetare dake kasar. Maulabi Hebatullah Akundaza yayi wannan kalamin ne a yau Juma'a a wani sako da ya fitar kafin shagalin sallah da za a yi a ƙarshen watan azumin Ramadan. Yace idan kuna tunanin za ku karye lagon mu kasancewar kun zuba sojoji masu yawa kun yi kuskure. Wannan ba ita bace hanyar warware matsalar ba. Shugaban ya kuma gargaɗa cewa sojojin Amurka ba za su taimaka wajen samar da zaman lafiya sai dai su ƙara rikita lamari. Ya kuma ci gaba inda ya zargi sojojin ƙasashen waje da laifin hana ruwa gudu a ƙoƙarin samar da zaman lafiya a Afghanistan. Taliban tana buƙatar sojojin ƙungiyar tsaro ta NATO da su bar ƙasar kafin ta amince da wani zaman tattaunawa. A kwanan nan ne shugaba Donald Trump ya amincewa sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ƙara aika dubban soja zuwa Afghanistan kan 8,400 da ake da su yanzu haka. Aikinsa shine horarwa da kuma baiwa dakarun ƙasar shawara waɗanda ke fama wajen shawo kan ƙungiyar Taliban.
Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce ta yadda ta yi na ƙara wato na kare haƙoƙin 'yan wasu ƙasashen Turai da ke zaune a Burtaniya bayan ficewar Burtaniyar daga ƙungiyar tarayyar Turai ta yi ne na adalci da sanin ya kamata a lokacin da take jawabi a birnin Brussels yini na biyu a taron ƙolin tarayyar Turai. Me ta ce zuwa Litinin za mu fitar da ƙarin bayani kan shirin wato shirye-shiryen. Sai dai kuma shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai ba su yarda da cewa ta yadda Burtaniya ta yi ya isa ba, inda suka ce har yanzu akwai alamun tambaya a ƙasa. A jiya Alhamis ne shugaban ƙungiyar ke cewa dole ne su bi a hankali wajen shirye-shiryen ficewar Burtaniya daga ƙungiyar bayan da ta yanke wato hukuncin yin hakan, amma ya nemi haɗin kan tattaunawar da za a yi a nan gaba. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun fara taron ƙoli ne a wani kwanaki biyu a Brussels domin tattaunawa kan batutuwan da suka haɗa da ficewar Burtaniya daga ƙungiyar da batun ta'addanci da kuma baƙin haure da dai sauransu.
A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa bai ɗauki tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ba akan wani faifan kasad ba. Comey ya ce shugaban ƙasar ya neme shi da ya dakatar da binciken da hukumar ke gudanarwa kan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a shekara ta 2016, abinda Trump ya musanta. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa duk da irin sa'irin da ake yi ta na'urorin naɗar bayanai da satar sauraron hirarraki da kuma kwarmata bayanan da ake yi ta hanyar da ta saba doka, ban san ko akwai bayanan da aka naɗa na tattaunawa da James Comey ba, sai ni ban naɗa ba, kuma ba ni da wannan tattaunawa da aka naɗa. Wannan rubutu da Trump ya kawo ƙarshen zargin da ake na cewa shugaban ƙasa ya saka na'urar ɗaukar magana a fadar White House, ya kuma naɗe hirar da suka yi cikin sirri da James Comey.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani dai, ƙasar Kamaru ta sha alwashin ɗaukar tsauraran matakan tsaro ganin an kai wato mummunan hari a arewa masu wato mai nisa a daidai lokacin da aka shiga shirye-shiryen sallah. Awwal Garba gare ka.
Ƙasar Jamhuriyar Kamaru tana sake ƙarfafa matakan tsaro a jihar Arewa mai nisa a yayin da musulman ƙasar suke ƙoƙarin kammala azumin watan Ramadana, kasancewar maharan Boko Haram yanzu dai suna kai mugayen hare-hare musamman ma a ƙauyuka da ke iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya. Ko da a jiya ma sai da maharan na Boko Haram suka halaka mutane guda 6 a jihar Arewa mai nisa a wani ɗan tagwayen hare-hare da suka kai a cikin watan da ya gabata. Ma sai da maharan na Boko Haram suka halaka fararen hula guda 9 a garin Kwalfata. Yanzu dai sanadiyar hare-haren na Boko Haram da suke kaiwa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru sun kashe sama da mutane 2,000. Wannan ne yasa na tuntuɓi mai bawa ministan tsaro shawara ta ɓangaren yakin da ake yi da maharan na Boko Haram Alhaji Danjuma Abubakar, ko me yasa suka sake ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar a yanzu haka?
Game da wannan tambayar da kai mini, saboda ya kamata mu bayyana mutane abin da yake faruwa. Kasan ƙasar Kamaru na fuskanta wato wani matsaloli na ainihin ta'an da Boko Haram wanda mun taro ne, mun wacewa ya kamata mu ainihin tashi bacci da yake Boko Haram na kai mana hare hare ko ta ina yanzu a cikin mutane mun samu hare kusan uku. An yi shirya da gwamnan jihar Bijan Bakari cewa ya kamata mu yi aiki hannu da hannu yanzu a dukkan wato inda Boko Haram suke ainihin wato karfi kan iyakokin kasar Najeriya da ainihin shauransu mun kafa tsaro sosai. Gani cewa lallai Boko Haram nan ba da wasa suke ba, mun bar musu da wasa ba, za mu tsaya dukkan wato sarakunan gargajiya ma can jihar da muka kira muka tattauna da su wanda an muka bayar da shawara cewa yanzu nan Boko Haram kam lokaci yayi wanda ya kamata gama da su saboda su yi mana barna da gaske, sun kashe mutane da gaske, shi yasa yanzu kam muka ce ban wannan ya kare ba mu tsayar hakan.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal, sai kuma Najeriya, inda ganin yadda wasu ke kiraye-kirayen raba kasar, malaman addinai da sauran masu hange suka shiga kiran da Abu Hankali fa. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz.
Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid Gombe da ke matakin shugabannin kungiyar Izala Reshen Jos ya ce fa akwai abin dubawa game da kiraye-kirayen awarin da wasu ke yi, inda ko ya ba da misali da abin da yanzu ma ke faruwa a kasar Sudan ta Kudu. Shehin malamin wanda kungiyar Izala ta turo jihar Adamawa domin gudanar da wa'azin watan azumi ya ce fa dole ne ma kafafin yan labarai su sayo salo musamman ta fuskacin fadin gaskiya da kuma kawo fahimtar juna, ba waya tsayawa an ce ka ce ba.
Lallai mu jama'at Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna abin da ya shafi kasar nan Najeriya fahimtar ita ce a zauna a dunkule da ake nan. Idan an ce wasu za su ce a ba su kasar su, to sun manta da abin da yake faruwa a duniya kasashe daban-daban duk inda aka yi irin wannan kikikaka aka basa kaiwa labari na baya-bayan nan Sudan, kuma zan iya cewa kudancin Sudan ya yi kama da kudancin Najeriya. Saboda haka mu ra'ayinmu shi ne Najeriya ta ci gaba da wannan zama haka, amma duk wanda ya yi laifi a yi masa fada. Ba daidai ba ne wasu su yi ta maganganu na tashin hankali, amma a yi musu shiru, amma in wani ya faɗi wata yan magana a dinga a yi ca, wannan ya nuna rashin adalci. Babu shakka aikin da muke yi ya yi kama da irin aikin shi mai wa'azi da mai harkar yaɗa labarai, aikin da suke wayar da kan mutane.
Muhammad Yakub da ke zama babban daraktan kafofin yaɗa labarai na Gotel AM, Gotel FM da kuma TV Gotel ya ce kamar kafofin yaɗa labarai su ma shugabannin al'umma da na addini dole fa a haɗa hannu wajen fidda ɗan dumara da kabewa.
Jama'a na ɓangarori na ko'ina na ƙasar nan za su fahimci cewa tafiyar da muke yi bisa fahimtar juna daga kowane ɓangarori na ƙasar nan ba abin da ya fi shi, ba abin da zai haifar insha Allah sai alheri. Muna fatan kuma sauran ɓangarori na ƙasa za su fahimci haka.
To wai koya mana zata ke kallon wannan cece-kucen da ke wakana yanzu a Najeriya? Malam Yakubu Musa da ke zama shugaban wakilin kafofin yaɗa labarai na jihar Adamawa ya ce fa akwai abin dubawa.
Ana da wani matsala tsakanin arewa da wani yanki wanda ya kamata jama'a su yi shi ne a duba da za a warware wannan matsalolin cikin ruwan sanyi ta hanyar da ya dace.
To sai dai kuma ga mutane irin su Mr. Gemfano na kamfanin jaridar The Standard ya ce idan ɓera na da sata to fa labuda da dawa ko na da wari.
Gaskiya mutane kamar mutanen Kudu su suna ganin cewa akwai abubuwan da ba a yi musu ba, dalilin haka su suna neman yancin kansu. Mu kuma a arewa waɗansu sun ga an dame su da surutu maganan a raba, dalilin haka ni kuma a gana bai kamata mu ce za mu rabu haka ba. Goma a zona a sake tautauna a ga mene ainihin damuwan. In akwai abin da za a yi a biya musu bukata a biya musu. Mu a arewa kuma in akwai abubuwan da ya dame mu mu fito a filin mu faɗa, bai kamata wasu je su zona su ce a Ibo su tafi ba.
Wannan ma dai ko na zuwa ne yayin da mugadashin shugaban kasar Yemi Osinbajo ke magana da sarakuna gwamnati da kuma shugabannin yankunan kasar domin gano bakin zaren, inda ko aka shi ma akan yi tafagin kasancewa kasa ɗaya al'umma ɗaya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima daga Najeriya kuma bari mu doshi Jamhuriyar Nijar, inda albarkacin kammala watan Ramadan haɗakar ƙungiyoyin mata suka shiga raba kayan masarufi ga mabuƙata. Haruna Mamman Baƙo gare ka.
Ƙungiyar iya mata ta Ayir cewa da arewacin jamhuriyar Niger da ke kumshe da gungun ƙungiyoyin mata 35 waɗanda ɗaruruwan mata suke cikin kowanne daga cikin su ya tallafawa marayu da marasa galihu a wani bikin da ya wakana a garin Harlit dake jihar Agadez. Tallafin ya kumshi dangin abinci kala-kala da sauran kayan masarufi wanda zai baiwa waɗannan bayan Allah damar yin sallah cikin annashuwa da fara'a. Madam Azara Jalawi ita ce shugaban kungiyar iya mata na yankin Ayir dake arewacin jamhuriyar Niger.
Ina muku godiya bisa kiran ga da kuka kiran ga lalle mun shayi kullum muna yi amma dai yau da yake babban wata ne watan Ramadan kuma shine ka san duk abin da an zaka yin shi cikin gari ya kamata ka tuntubo wanda suke da garin da kake ciki shine muka tuntubo yau mai sai le maire da chef de village na Ardit nan shine suke nan su shaida abin da muke yi
shi dai wannan tallafin ya samu ne da jan kokarin kamfanin jamhuriyar Niger cewa da su nishar da asusu da kungiyar matar shugaban kasar Niger cewa da tattalin iyali da ma Prime Minister kasar cewa da Brigira Fini Malam Hassan Hamani shine mataimakin magajin garin Arlet garin da ya karbi bakuncin wannan bikin
yau gashi Allah ya sa Azumi yana shirin bankwana kamar yadda muka dauke shi na farko za mu yi fata yanda aka fara shi lahiya ya kare lahiya wannan yanda ta muku jin kokari ne an sora minti 10 Azumi ya kare aka muku abu alhamdulillah kamar lokacin ka an hwala ne ko kuma an hwala da rana guda duk da shi abin da ake fata kulawa ake so kuma duk abin da ka ba mutum ko a yaushe ne ko a ladda Azumi zai kare ne alhamdulillah ka taimake shi lada ne duka dini sai mu ce wannan abin Allah saka mata da alheri
Daya daga cikin waɗanda suka samu wannan tallafin a lokacin da take magana da yawan sauran waɗanda aka agazama ta yi godiya ga kungiyar iya mata ta yankin Ayir ko arewacin jamhuriyar Niger.
A godiya 100%. Alhamdulillah wannan azumin tunda ya kama. Masha Allah ba a kwana 15 ba ta tauta mana abin da muka guda bakin mu ba. Allah ya saka da alheri.
Shi dai wannan tallafin yana zuwa ga marasa gali. Da matan da mazajensu suka kwanta dama a daidai lokacin da koken jama'ar kasar ke kara karuwa game da tashin hadarin gwamnatin zabi da kayan masarufi suka yi a kasar ana gab da sallar karshen azumin Ramadan na wannan shekarar Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
A gaida Haruna, to bari mu dawo nan birnin Washington inda Mahmud Lalo zai gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Shirin duniyar Amurka a wannan karan ya yi kicibus ne da wani ba'amurke dan asalin Najeriya. Wanda ya kware ya kuma shahara a fannin zane-zane musamman ma a cikin bango abinda ake kira mural a turanci sai ku biyo mu a cikin wannan shiri domin jin ko wane ne wannan dan Najeriya sunana Mahmud Lalo sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo daga nan birnin Washington dake gundumar Colombia
As an illustrator, there's always a narrative behind everything. And I grew up in Nigeria, and we have this thing called Ekonge, which is like...
A matsayina na mai zane, akwai yaushe akwai labari a cikin abin da nake zanawa. Na girma ne a Nigeria. Muna da lokaci a garinmu da ake mana tatsuniya inda mukan taru. Sai ka ji mai ba da labarin ya ce gatanan ku. Mu kuma sai mu ce ta zo mu ji ta. Wannan lokaci na tatsuniya shi yasa na samu wannan hikimar fitar da wani abu daga tatsuniyar da naji. Sunana Ineka Udufia. Sana'ata ita ce yin zane kuma ni mazaunin birnin Washington DC ne.
My name is Ineka Udufia and I am a painter and illustrator here in Washington DC. As a child, my parents pushed a lot of color.
A lokacin muna yara, mahaifinmu yakan siya mana littattafan yin zane domin mu riƙa koyon yadda ake zane. Na zo Amurka ne a shekarar 1999 inda na rungumi sana'ar yin zanen.
So I came here in 99 where I pursued art, painting and illustration as a career.
Akwai wani fitaccen gidan cin abinci da ake kira Ben's Chili Bowl da ke nan Washington wanda ke da dimbin tarihi domin duk da irin tarzomar da aka fuskanta a lokacin wani bore da aka yi a shekarar 1958 babu abin da ya faru da wurin. kuma a jikin bangon gidan cin abinci an bayawa Udofia kwantiragin zana hotunan wasu fitattun mutane.
Bench chili bowl has been around since 1958.
Tun a shekarar 1958 aka buɗe gidan cin abinci na Ben's Chili Bowl. Waje ne kuma mai ɗimbin tarihi a nan Washington DC. Wannan wuri ya tsira daga boran da aka yi a wannan lokacin. Saboda haka abin alfahari ne a ce ni nake wannan zanen. Mun haɗa kai ne tare da hukumar da ke kula da wuraren zane-zane na tarihi a nan Washington da wurin cin abincin Ben's Chili Bowl da kuma kamfani na muka ƙirƙiro wannan zanen. Vida Ali ita ce mai kula da Ben's Chili Bowl. A shekarun baya, Udofia ya taɓa yin zane a jikin bangon wannan gidan cin abinci.
Shirin da ke ɗaukar nauyin yin zane a DC yakan tattaro waɗanda ke sha'awar yin zane domin tantance su, sai suka sake turo mana shi, kuma mun ji daɗi domin Udofia yana da basira sosai.
To have him back, and we said absolutely because I thought he did a beautiful job and I think he's very talented.
I have 16 people on the wall and
mutane 16 nake zanawa, kuma wurin cin abinci na Ben's Chili Bowl ne ya saka wata gasa ta zaben waɗanda za a yi zanen su a cikin wannan bangon. Baya ga haka, zanen ya nuna irin ficen da bakakken fata suka yi cikin shekaru da dama. Akwai Wale wanda ba amurke ne, dan asalin Najeriya. Lura da cewa ni ma dan Najeriya ne ba amurke. Akwai daɗi a ce ina yin wannan zanen. Hakan tamkar ina wakiltar al'ummata ne da kuma mutanen ƙasar nan.
It's such a relief to paint to represent my people and the people here.
Margaret Stevenson ta zo wucewa ta kan U Street, titin da ke ɗauke da gidan cin abincin. Sai ta tsaya tana kallon Udofia yana wannan zane. Har ta ciro wayarta tana ɗaukan hoto. Ta kuma faɗa mana abin da ya ja hankalinta.
What really struck me most about the mural is the fact that
abin da ya fi jin hankali na a wannan zanen shine yadda aka kawo mutanen da suka gabace mu da kuma na yanzu. Idan ka lura akwai Harold Tubman, sannan a mutanen wannan zamanin kuma akwai dan waka Prince da Michelle da Barack Obama. Kuma idan ka duba da kyau da a ce babu irin mutane irin Tubman da suke fafutukar neman yanci da waɗanda suke wannan zamanin ba su samu daukaka ba.
We wouldn't have people in the positions that they are.
The biggest challenge is when it comes to portrait.
Babban kalubalen yin zane shine ka fitar da sifar mutane kamar yadda suke. Saboda haka dole ne ni da director da take tsara mun zane-zane mu yi nazarin akalla hotuna 100 na kowane mutum da zamu zana. Mia Duval ita ce abokiyar aikin Udofia. Sannan ita ce take bada umarni kan yadda zanen zai bayyana.
This is in the community. So we have to consider a lot.
Wannan abu ne da ya shafi jama'a, saboda haka ya zama dole mu duba abubuwa da dama domin ba burin mu kade muke so mu cimma ba. Sai mun yi la'akari da shin mutane za su yi na'am da aikin mu?
Will they like it?
The ultimate goal is to eventually
buri na shine na ƙara ƙwarewa sosai ta yadda zan kai basira ta zuwa gida Najeriya. Saboda Najeriya ƙasa ce da ta cancanci duk wani abu mai kyau. A rayuwata ban taɓa tunanin zan yi wannan aikin a matsayin sana'a ba. Saboda haka babbar shawarar da zan ba matasa ita ce su bi hanyar da ta dace a duk abin da za su yi. Idan ku hawar matashi zai ga wannan aikin da nake yi har abin ya kuɗaitar da shi, to ni ina ganin buƙatata ta biya. To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Solomon Jack da Karina Chaudhry da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga nasiha daga Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malaman Izala, wato Izala Shiyar Abuja, game da ƙarshen watan Ramadan.
To alhamdulillahi, da farko dai abinda ake buƙatar mutum ya aikata a goman ƙarshe shine mai ƙara wato kusantar Ubangiji da ibada, da neman dacewa da daren nan na Lailatul Qadri, wanda duk mutumin da Allah ya sa ya dace ya raya wannan daren da ibada, komai kankantar ibadan kuma Allah ya karba. To za a ba shi lada kamar yayi shekara akalla 83 da wasu watanni yana bautawa wa Ubangiji kuma yana ibada. Kenan kaga akwai alkhairai da yawa da kuma fa'idoji a cikin waɗannan kwanuka na goman ƙarshe. Kuma wani abun farin ciki da Ramadan shine kwanakin suna karewa alkhairin yana karuwa. Abinda kai misali a ranar 20 ga wata, to idan ka yi shi ranar 21 ga wata, lada da kuma darajar da zaka samu ta ci ta jiya ranar 20 ga wata. Sannan daga cikin abubuwa da ake bukata a waɗannan kwanaki 10 na ƙarshen Ramadana, akwai itikafi, wato lizimtar masallaci, mutum ya keɓe kansa don ibada. Sannan ka'idoji da kuma shari'a na wannan itikafi din, akalla ana yi ne a masallacin da ake sallar Juma'a a ciki, sannan kuma akalla shine mutum ya kwana, wato yayi ni mafi karanci kenan, ko kuma yayi kwanaki akalla kwanaki 10, wato ma'ana ya wayi gari ranar sallah, daga nan kawai sai ya bar masallaci ya wuce masallacin Idi, to haka nan ake bukata. Sannan keɓantuwar da zai yi a lokacin itikafin nan shine babu abin da zai yawa kai illa karatun Alkur'ani, sallolin nafila, istighfari, neman yardar Allah a nan duniya da lahira, kuma da sanya kai cikin bukatu, da kuma iyaye da iyali da ƴan uwa da ƙasa da duniya ma baki ɗaya. Sannan baya ga haka akwai ayyuka kuma na zakatul fitr, wato zakan kono ko zakar fidda kai, wanda ake yi a ƙarshen wato azumin nan. Wannan zaka wato talin zuci, wato ma'ana ta zama wajibi akan duk wanda yake mutum, namiji ne ko mace, ɗa ne ko bawa, ƙarami ne ko babba, wanda duk yake da hali, ko kuma mai shi wanda ya mallake shi in bawa ne, ko kuma wanda yake ainihin wato uba, ko kuma mai gida da wato jama'a suke karkashin sa, sai su ma ya lizinci wannan mai gida nasu ya fitar musu. Sa'annan an fi so a fitar tun ana misali sallar saura kwana biyu, don saboda waɗanda zaka ba su je su sarrafa shi, sannan kuma su ma su wayi gari ranar sallah suna farin ciki kamar yadda mawadata su ma suke farin ciki. Sannan ana fitarwa ne da abincin da mafiya yawan mutanen wannan gari suka fi amfani da shi.
To madalla, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Zan fara da saƙon Isa Lawan Girgir, ɗan masanin girgir da ke jihar Yobe a Najeriya. Kace yau take ranar mata da mazajen su suka mutu, wace majalisar ɗinkin duniya ta ware sai dai kash waɗannan mata na cikin halin ni'iya su. Ta gaba ta fito ne daga Ilyasu Muhammad Tungan Bako, yana mai cewa to hukumomin Najeriya da masu hannu da shuni, kada dai a zama inuwar giginya na nesha kashe daɗi, a dubi girman Allah a taimakawa irin waɗannan matan da 'ya'yansu, ko ƙasar za ta samu ci gaba, domin haƙƙi ne ga ƙasa da 'yan ƙasa masu hali. Shi kuma Ahmadu Manja, angon karufin mazaki a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, cewa yi muryar Amurka ku isa mana da saƙon jaje ga Fulanin da suka rasa rayukansu a rikicin jihar Taraba, da kuma kira da babban murya ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ɗauki matakin gaggawa akan wannan zubar da jini, musamman a sa dokar ta ɓaci domin kawo ƙarshen zubar da jinin 'yan Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa, muna jajantawa al'ummar Mumbila na jihar Taraba akan rikicin da ya yi sanadiyar asarar ɗimbin rayuka. Allah ya kawo musu sauƙi, amin. Allah kuma ya ji ƙan waɗanda suka rasu, amin. Saƙo daga Safiyanu Gumal Zangon Daura. Yau ta kai har-haren ta'addanci da 'yan ta'adda ke kai a sassa daban-daban na duniya, inda kuma suke halaka ɗimbin jama'a. Hakan wani babban ƙalubale ne ga ƙasashen duniya, in ji shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labarai amma fa a taƙaice.
To a taƙaice, Saudiya da sauran ƙasashen Larabawa huɗu da suka tsinke hulɗar diflomasiyya da ƙasar Qatar bayan da suka zarge ta da ba da goyon baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda, sun miƙa wa ƙasar Qatar ɗan jerin buƙatun abubuwan da suke so ta aiwatar kafin su shirya da ita. Ƙasar Kuwait, wadda ita ce mai shiga tsakanin Qatar da ƙasashen Larabawan da suka haɗa da Saudi Arabia da Bahrain da daular Larabawa da kuma Masar, ita ce ta miƙa wa Qatar ɗin buƙatun.
To ma saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaji da Safina Sodangi ke gabatarwa. Yanzu a madadin Sarfilu da ya taya ni, da wacce ta haɗa mana sautin Saida Hamdun, da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.